pianto mio man pir shodam dukhtar dar khotser hoy du zanjir shodam dukhtar nadem khoshero yo Nama abe ye omu Kobus fagat kobus Tabi shodam dokhtar
da 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 da